be kaya banaka so mingi kamance zubi da majira a gani yazo ya ishe ni sai na yi kwatance da zan isha kare ni sai kin kula wancan sannan ke kake ni nuna musu ni ne su gani
lai 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 lai
kamar ma akwai cuda jini
lai 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 lai
dukin da na zaga ki biyo komai kika so zanai ni so take mulki
alolo
gurban aje kauna yanzu ba irin naki
alolo
fushin jiye daina tun daga masoyinki
alolo
adan baka zana harshe ne madorinki
alolo
so zai gina kauna yanki kai mun daki
alolo
ku ne muke zauna in gane suwa take da ni